Bayanai da na tattaro daga yankin Tafkin Chadin sun nuna jiragen yakin rundunar dakarun kawancen kasashen Tafkin Chadin sun kaddamar da wani mummunan farmaki akan dandazon mayakan ISWAP inda aka halaka dimbin yan ta'addan. Wani ganau ya shaida min cewa yan ta'addan sun taru ne a wani fili a shekarun jiya waccan wato ranar Juma'a da ta gabata a Jigularam da kuma Sabon Tumbun. Inda jiragen yakin suka bude musu wuta ba kakkautawa kuma ta kowane bangare. Mutumin da bai san ambaci sunansa saboda dalilan tsaro ya mun karin bayani.
Jirgi ya zuba musu wuta Jigularam da Sabon Tumbu sun mutu sosai da yadda kake samani. Wannan abun farin ciki ne, abun murna ne, aiki yayi kyau. A can din ma akwai bakin da yau suka zo, wallahi akan wallahi yayi kyau sosai sosai, ba taba irin wannan mutum ba. Wallahi wallahi ayan banzan nan sun mutu sosai. Wallahi wayansu sun kone, wayansu sun ji ciwo kuma ciwon da ba za su tashi ba. Wallahi ga haka ya faru.
Kawo yanzu hedikwatar dakarun kasashen Tafkin Chadin ta tabbatar mana cewa lalle kam sojojinta na kara kai farmaki ta sama da kuma ta kasa ga sansanonin yan ta'addan a baki ɗayan yankin Tafkin Chadin. Ta kara da cewa da yake har yanzu ana filin daga, daga bisani ne in an kammala tattaro bayanai za ta fidda sanarwa a hukumance. Alhaji Abdulkarim Abbas kwararre ne kan sha'anin Tafkin Chadin.
Tsari ne wanda sojojin sun dauko kuma sun gano kan abun, kuma a kullum suna bincike ta inda suke kafin su kai farmaki. Yanzu sun gano gindin zai ma gwamna yana magana a kan wannan abin cewa in Allah ya yarda Boko Haram babu sarki ya zo irin nazarin da ake a wannan farmakin da aka kai a taro. Gwamna ya yi wannan magana ya ce an kashe yan ISWAP da yawa kuma waɗansu yin saranda saboda tsarin aikin da sojoji da suke yi. Mutane duk suna ta koma garinsu ya ce kuma wannan abin da aka yi wata wannan karo kamar ma ba ta da irinsa ba tun da aka fara. Wannan abin ne a gaban hawan da muka yi gwamna yake bayani yake faɗa irin kokarin da sojoji suka yi. Saboda haka ba abin da za mu ce sai godiya ga shugabanninmu na sojoji da kuma irin shugabannin da Allah ya ba mu a yanzu a state wanda kuma ba sa ɓoyewa kuma suna bayani a kan irin kokarin sojojin da suke yi. Kuma yanzu ga shi wannan karon da abin da aka yi ya zama babban abu ne a cikin tarihin wannan yakin da muke fama da. To irin yan Boko Haram da aka yi ba sun ya kashe shi ba, gwamna yana magana yana yaba wa sojoji.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.